rayuwa kowa da yanda Allah ya tsara mai rayuwar shi kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sai sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida kisan aka ce wai turin gini turin zani akwai passion akwai kuma education
kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta daura rauna da dama kama daga lauya ɗan siyasa da kuma ɗan jarida za ku ji kowa cece kana kafin mu jingina batun cin zarafin ƴan aiki yau bakin namu za su fayyace waɗanda ke da alhakin wannan cin zalin da kuma hanyar yi wa zaren tufka ku biyo mu domin ji ya fi saƙo kafin mu kai ga hirar mu da kallabin mu ta mako bari mu buɗe babin da batun cin zarafin ƴan aiki da galibi mata ne ƙananan yara da iyayen gidansu mata ke yi a yau bakin da muka gayyata domin neman hanyar shawo kan wannan matsala sun fara da bayyana waɗanda ke da alhakin cin zarafin ƴan aikin
da iyaye ne kuma farkon malafin iyayen da ka uba ne
saboda
shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yanda za a yi
amma yaro iyayen
bayan ya mu baban ya mutu ke kuma uwayen kun ki zuna ki rungume ki rungume yaran
ba tallafi ga kowanne bangare
ko da ba tallafi ki a ki zauna Allah ba zai hana yanda za ku ci ba ko ce ki je ki aika taudin ke ki je ki kama yarinya amma a kin gummace ki dauko yarinya ki kawo ta bariki
sai ni da aure suka ce suke yi
tara kudin aure tara kudin aure wani sai ma fakin tara kin tara kin tara kin tara sai kin je karshen ta a ce dan uwan uwa ta cinye ko ɗan uwa ya cinye karshen ta da yarinya da ta shi ta sha sanyin banza ta
sanyi to wata kenan ba yarinya ake ba kudin ba aikawa da shi
ake ba aikawa
akwai wanda kamar nan sai muku binciki su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga ƙauye amma sun ki yadda su zo su wannan zaure namu mu ji tauna dai daga ciki take ce mana ai akwai ƙauyen da suke zuwa dauko yara ƙauyen duk wacce ma bata zo binni ba bata zo ta aikata dinnan wai ba auranta saboda dai ba za ta yi ki ba ta waye ba ba ta iya gyaran daki ba a saboda haka condition ne na yarki ta samu miji wani alfahari a kauyen shine sai ya tabbatar da cewa ta taba zuwa binni ta yi aiki so yanzu me ko ya zama abun kila dan kunya dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta to su a can abun alfahari ne sannan wa'in suka ce daga cikin suka ce sukan samu taimako ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wasu hajjoyi ne wasu sarauniya ana girmama su idan suka je ƙauyukan ɗauko yara tunda zaki dinga nan kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su yi musu alfarman ɗaukan yan shi dan shi zuwa birni a shi yasa ai ita wannan kasuwanci ko in ce sana'an ɗauko yara daga ƙauye zan zo su aikata wai zama babban sha'ani sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kuɗin auren da za a yi kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba ko daga uwa ita za ta nemo abinta ta hanyar zuwa birni yin aikata ta kullu ji al'amuran da ke faruwa
idan shi kuma leader kenan
to haba kuma leader ce mai
yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi akwai doka
wajen
an kama ita agent za in aka hukunta ta akwai years ma da za ta yi
wato ita magajiyar nan a shari'ance kamar wani irin doka ake
akwai doka na NAPTIP suna ɗauko yara ne daga wani wuri suna ɗaukai su slavery ana
kamar bauta ne
bauta so hukuma ta hana
kuma shi ba sa jin kadin in ya yaro yake kudin kawai
kudin suke samu to hukuma da ya hana kuma akwai
muhimmanci
kai yes da in an kama ka
akwai shekarun da ake
yi wa bi kuma a cika taron 250
kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zali ba fa iyakacin ma Najeriya ba kan kika mun wanda suke dauka ya zuwa Saudiya
su ma
wahala su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kudin
ita bagajiyar
ita ma ita ke cinye kudin saboda in aka ce kamar Saudiya ka an kai ka aiki kin ga na tafake da ka zuwan ki dai ba larabci kike ji ba ita wannan wulan ne da ita take jin larabci ita tanya ake so saboda da ta wurinta kudin zai dinga fita za a iya baki kudin yaro a ciki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki dauki rabi sai ki aje ma yarin yayi so ko mun da ya danganta da yanayin yanda aka auno miki yarinyar kika zo kika riba ake ci da
shi
riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya ci an auno ta akan miliyan 5 ko miliyan 6 sai fata gama fitar da kudin ta akan ta sannan fa abin da ta tara sannan kida ci yarinya za ta dinga amfana da wannan kudin wahala ce za ka je kai ta yin ta
to kawai ne sai bangare ne shi wannan ne laifi da ake aikatawa mu dai matan
ballake
mu ne ko muke me ko mu tausaya wa mace ɗan uwanmu a matsayin ciwon ƴa mace na ƴa mace
ne inda mace aka sani da tausayi
idan aka san da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne sun haifa su ma yawa to amma kiga akwai bambanci gurin koma ne suke aikatawa musamman azantarwa da suke
akwai kuma masu rikewa da kyau fa
akwai
akwai masu rikewa da kyau wata ma in ta rike ta yi karatu ta yi karatu ta kan dauke danta ta hada da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar a nan gidan da tashi sun san ko bina ta tarbiyyar ta waye duk ana aka mata tarbiyya wani dan matar shi take hada da cewa na ka aurewa ne ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kubuce ba ni zan aure ta
to ai kuma dai malama ruka ya kin karafa matan aure tsoro
ci gaba ai wannan shugaba shi ne shugaba ai hana mutuwa bi iyakacin ki inda miji yasa zai aure ko ina ne ma zai je aure to goma ma a ce ma wanda ma kika sani ko kika sanya take
a ni dai wanda kika aure a waje
amma ba mu tsama na cewa kai wanne aiki na
akwai ne aiki akwai ne auren ne
zo muna zo kan fada da ka fada eh eh kai ma madam ta zama madam
a wannan aikin to sai wannan aiki ma ba so dai ba so bi ba ni kai na gano ci ma ba jiyau ba me aiki ci aka kawo gida kai miji ashe kana so in mai aiki in mata gida ce abu sai ka ce bata iya ba na wannan mai aiki
ba ta ni zan
sallame ta ita ne mai aiki ita kuma mata gidan
an yi hadan fada wa gida
ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata biyayya
tana
jin daɗin zama da ita sai da ya kai mai aikin nan tace wance ita ce yau rabuwan mu ya zo tace me ya faru tace bari ki ji tace tana kuka tace ba zan taba cin amanaki ba tace gashi abin da miji yake amma in kin ce ƙarya ne sai mata tace mijinta ba zai yi haka ba tace bari in baki shaida sai ta dauko wayarta sai ta yi flashin din mai gida sai ta sa wayarta har sai ele su yake na ya akai na hajjiya tace hajjiya ba ta nan ta fita ke kadai ce ta dinde su riya kaza tace a daman na ce kudirin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to sai ce to yanzu matsala daya zamu yi da hajiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan bane zan ja fada ne in na ja fada sai in fada ta gida in ta tafi gida in ga ne ba da dai bane in ta tafi gida
barista ka tsora ta
ina baro
ba ta tsora ta ba ta gida in ji ba ta tafi gida sai in ja fada zan ce ta mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ta tafi gida nan da wata kaza kafin na amini kuma sai lallaba sai in je in dawo da ita
ba ta
gori sai in bata gori sai mu zo mu zauna to sai tace kaga muna zumunci yake da Allah rabu da ita da wannan sai tace to shikenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe waya kafa ke san tana rayuwa tace a buran taba sani tana da waya ba yarinya na ta kashe waya a gaban mata
tabi ina cin amana
yana dawowa ya ga yana muzure ba ai kaza kaza ba ina wanki sai ai wanki ta tafi gida so ban katse miki ba sai da yace mata sai da tace miki to yanzu kudin da za a siyayya tuwo mun zan je da iyaye na da waye zan yi siyayya zan yi kayan daki yace duk zai sa ai mata ura tace a ba ni ya fi san abin da raina yake so
ita mai aiki
ita ne aiki ya tura aka ya tura tace ya tura mata kudi mako dai shi bude mata akaunt yarinyar ya bu tura mata kudi mako don kudi masu yawa
ba ta zama
ai an yi gudun gara ne kike baki dauko katuwa budura
ko karamar yarinya
kin dauko karamar yarinya to wata karamar yarinyar ta fice kwarewa da ke ganta wannan karamar yariya da ke rena
to Allah ya kyauta shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ci dana kowa ne musamman ya mace
to iyaye da kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba to ya kamata da iyaye mu ji tausayin ƴaƴanmu mu rike su kamar yadda Allah ya akwai isabi tsakanin da da iyaye dole akwai haƙin da zaka sauce a matsayin ka na uwa ko na uba zaka sauce to kaga baka sauke ba zaka je ka ce ma Allah ne
ban sa hukumanci
kamar yadda ta faɗa ko a hukumance ma akwai child's rights akwai haƙin da akan iyaye akwai haƙin iyaye akan da akwai haƙin ma da akan jama'a akwai kuma haƙin su ma jama'a akan da akwai haƙin da akan hukuma akwai haƙin hukuma akan da duk an bayyana shi
to
dai 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 abinda yaro ya kamata yayi abinda iyaye su ma ƴaƴan su abinda hukuma ya kamata su ma ƴaƴa yara ya kamata su ba su education
wato ilimi
ilimi free
kyauta
kyauta a irin to duk komai yana nan an bayyana a hukumance
so ka kowa yayi aikin da aka sashi
kowa yayi abin da ya kamata
to idan lallai ciwon ƴamace na ƴamace ne ashe ya dace mata su hada hannu domin ganin an kawo ƙarshen wannan ɗabi'a yau dara ta ci gida domin kuwa kallabin mu ta mako abokiyar fama ce a fannin aikin jarida wadda ta samu jarin shiga wannan sana'ar da aikin lauya waka aka ce a bakin ne ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana Maimuna ya Bakar ni ke mawallafiyar jaridan Tozali da kuma shugabar gidan talabijin wato na Tozali TV an aife ni a Maiduguri na girma a Bauchi na yi makarantar primary a Bauchi na yi secondary ma a Bauchi Federal Government Girls College Bauchi daga nan na tafi Bayero University yadda na karanta wato shari'a law kenan bayan haka sai na zo na yi Nigerian Law School a Abuja na kuma yi service ina a Ministry of Justice a Abuja daga nan sai na samu aiki a Corporate Affairs Commission
wani shekara kenan
na samu aiki a Corporate Affairs Commission December 2003 kuma December 2003 na gama service around the same time na gama service kenan na samu aiki ban wani dade a gida ba sai na samu aiki a Corporate Affairs Commission na yi aiki a Corporate Affairs Commission na shekara hudu saboda daga 2003 zuwa 2007 I think yake December ne sai kika gani zaki ga kamar shekara hudu ko jan towards the end of 2007 kuma sai na ajiye aikin gwamnati na dan bude law chamber ina wato Lansdowne Solicitors na kuma fara magazin mujalla wato wanda aka zo aka santa da wato Tozali magazin kenan to haka dai muka yi ta tafiya yau dai fara Tozali magazine na kusan shekara 16 kenan yayin kika duba daga 2007 to date ana maganin kusan shekara 16 haka bayan Tozali ina cikin Tozali magazine kuma sai na samu wato kamar wata mai ake cewa sabon fashion sai na ga ato na yi da ba su fahimta mana sai na bude Tozali TV a 2017 a daya rabo 20 ba shekara 5-6 da suka wuce na fara Tozali TV mun fara shi as an online TV channel daga nan muka hau Star Times platform a plus Star Times platform muka hau Canal Plus muka hau DSTV muka hau Go TV to dai a yanzu dai ni ce shugabar gidan talabijin a wato na Tozali TV din kuma da mujallar Tozali magazine tunda har yanzu ma muna mujallar sai dai yanzu mun koma online saboda yanayi yanzu akwai su Instagram da mu ne kadai zaki bude magazine mu shiga duki kiga gayu, kiga mata, kiga discussion irin interview
iri
to amma yanzu kin
kayan kawa na mata
yawa akwai social media akwai Instagram akwai TikTok akwai ina inda ake posting mu ma dai muna da online version mu muna yin abinda muka saba yi amma dai online magazine din sai dai idan mutum yana son a mai special edition wato na magazine din zamu iya kuga masa amma dai yanzu mun fi karfi akan TV din tunda TV mu duk platform din da kake tunani a Nigeria da Africa baki ɗaya muna kai so yanzu muke da muke gudanar da al'amarin gidan television wato na Tozo TV to dai wannan shine takaitacciyar tarihin aiki na makaranta da aiki ko
biki siyasa ba
eh to na dan taba siyasa ko zan ce muna dan taba siyasa ban dai taba fitowa wai na nemi takarar wata office ba amma dai nayi APC har ya kai da aka bani wato shugabar board chairman kenan wato na Nigerian Postal Services ake kira menene na sadar zumunta ma'aikatar sadarwa na ƙasa nayi chairman din ma'aikatar sadarwa na ƙasa shekara 6 yawa nayi na shekara 4 sai aka saki min renewing tenure ina na ƙara shekara biyu sai aka yi sabon gwamnati da aka yi sabon gwamnati ta sauke duka board chairman to nema abin sai ya shafe ni to kin je kuma a 2019 na taka rawa a siyasa da aka yi na Gombe mun na APC har lokacin da Buhari ya je Gombe ina cikin wato committee wanda suka tarbi shugaban kasa da tarba ke cewa ko suka tarbi shugaban kasa kinji kuma har yanzu dai muna taka rawar siyasa a bayan fage ba dai na taɓa fitowa na ce bari ne mai wani kujera ba amma dai muna muka ga mutane da suka cancanta mukan je mu mara musu baya mukan dan taya su kamar su campaign mu fadakar da mutane a kasu in dai sun cancanta yawa kuma ni yar APC ce har yanzu ina APC
to me ya dauki hankalinki kin samu horarwa a matsayin ki na lawyer sai kuma kika koma mawallafiya kuma kika koma aikin jarida har da bude gidan talabijin me ya dauki hankalinki
to kin san aka ce wai ko rayuwar kowa da yanda Allah ya tsara mai rayuwar shi shine dai babba amma kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sai sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida nakan nemi mama na tana karatu sosai mace ne mai son karatu su tana da magazin tana da newspaper tana da ba abin da bata da shi novels da waye to saboda tana da shi nakan saci hanya kullun in karanto su wanda ya kamata a ce na karanta a wannan shekarun da wanda bai kamata ba zai kan je na sato su na koye su na karanta su yawa so ina jin tun kin san aka ce wai turin gini turin zane akwai passion akwai kuma education abu ne guda biyu daban akwai abin da kai ra'ayin ka yana son shi akwai kuma abin da shi karatu ne kawai ka dauke shi to kin gani kamar lo a waje na karatu ne amma wai ra'ayi na abin da yake so ina son duk abin da ya shafi fadakarwa wato na jarida da wani TV da wani waye yana burge ni ko ba haka ba tun ina karma abu ne wanda dama ke burge ni kuma dukkan da ni a jami'i na ma application ina for mass communication na apply so da na je ni university na je neman admission akwai wani abokin babana lokacin shi doctor ne a UK Dr. Musa Badara sai ya ce ni me yasa ba za ki karanta law ba babana ma dama shi ma ya ce me yasa ba za ki karanta law ba shi ma ya da na je sai ya convince ni na akan in ka karanta law za ka iya komai cewa in kika karanta law duk abin da kike so za ki iya zuwa ki yi ko ba gaskiya ba saboda professional course ne yace mass communication in kika karanta shi zaki mass communication amma ni ina ganin ana wa tunanin kike ki karanta professional course da law din nan ba wai da sauki ake samu shi kike ga shi samu cikin ruwan sanyi su kike ki karanta law kin ji yanda aka yi na karanta law ina son law din ma ba wai ba na son shi ba amma hankali na ya fi tafiya ta wajen wajen shi harka na sadarwa jarida ne wane shi yasa kika ga nayi magazine mujalla har shekara 16 mujallan nan dai ba sauki yake da shi ba in dai ba wai din ina son shi ba in kudi nake ne ba gaskiya ba zan yi aikin jarida ba saboda ba kudi a ciki amma dai tunda abinda kake so ne a rayuwa, ina ga mutane su ringa kokari suna yin abinda zuciyarsu yake so, saboda in kana abinda zuciyarka yake so duk da babu da akwai duk zaka yi hakuri, yawa duk abinda ya throwing at you zaka dauka, because kana son abin ne zaka yi ta zaka yi ta kokari ka yi ta turawa sai ya kai lokaci matsayin da kake son ya kai. Tunda dai yanzu rayuwa dama menene, a ce ka tashi kana da objective, kana da purpose, kana da abinda kake yi, kuma ni abinda ke faranta min rai abinda nake yin nan duk da wahalhalun da ke cikin shi abinda sai yi, ina son shi, ina son abinda nake, ina son abinda nake, shi yasa kika ga nake hakuri, nake ci gaba da turawa, nake ganin nake tura buzuwai na yake ta buzu da bango, aha kika ga nake ta kokari nake ta ci, saboda abinda raina yake so ne shi journalism, ma to shi sada zumunta, sada sadarwa abu ne wanda ni ra'ayi na yana son shi, shi yasa nake yin shi. Amma ni lawyer ce kuma har master's degree ma da na koma a law na yi master's degree na, ban ji na yi shi a wannan ba, a mass communication amma na yi courses da yawa a Nigeria, a Turai, duk a mass communication just in enhancing in watan knowledge ina na wannan kisan abinda baka sani ba, lokacin da zaka shiga dama zaka nemi waɗanda suke da experience, haka na fara da zan shiga sai da na nemi waɗanda suke da experience a field din, naje na same su suka bani shawara, wa'in suka ce min kan ne, wa'in suka ce min ko ba kamar da amma na riga na ce zan yi, so kan ne ba wai ya shigo kunne na bane, dai an gaya min dai wahayin da ke cikin shi da kuma da komai, na ga dai na ji na gani, nace haka dai zan tai kushin tunda ina so, kin gane ina sha'awan shi sosai, na ringa turawa, na ringa turawa har muka kai inda muka kai yanzu alhamdulillah. Mun kai wani mai ake cewa
matsayi,
kuma banda ma mun kai wani matsayin har yanzu muna da watan we have kaman giga dream for the channel, muna da wannan babba wai mun kai ma wani matsayi, amma har yanzu ba mu kai inda muke so mu kai ba, saboda inda muke so mu kai ba shi da iyaka. Eh kaman dai mu zama dai CNN haka yawa a ta duniya dai, a san mu ko ina a duniya, ai kiyi business in ka fara shi zaka ta expanding ne har ya ta girma, har ya girma, har ya fika, ya girma, ya ta koma, ya wuce Nigeria, ya wuce Africa, ya shiga duniya, shine business.
Wa kin shiga wannan harkar tamam business ne kenan?
Eh to
yanda da kuma kin ce ba kuɗi a ciki.
Eh ba kuɗi cewa ne a harkar jarida ba kuɗi generally, ba wai na ce ba wai kuɗi, absolute ba kuɗi bane, kin gane. Kamar yanzu a baki ne sanoyi guda biyu, akwai wanda idan kika yi shi yanzu nan zaki kuɗi, akwai wanda kuma sai kin jure kin jure kin jure kin jure kin jure zaki kuɗi, tan inda zaki saka ki kuɗi a wannan ba shi ne ta inda zaki saki kuɗi a harkar jarida ba.
To madalla ba iyakar ta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ci gaban da manaja Maimuna ta samu a wannan fannin. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon, sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.